Thank you. I asked for all of the children to please come inside.
No.
Yeah. I don't want them to leave.
Yeah.
If they're unable to enter, then I want them to listen at the door.
Exactly. That's exactly what we told them. If they cannot enter, then they should go.
No.
They should come.
They should listen if they cannot enter.
Okay.
Make sure that they understand.
If they cannot come in.
Just make them listen.
Leave them. If they will stay by the window, it's all the same. They said they will not enter.
That's fine. If they stay by the door.
It's okay. We have spoken to them. They will come.
And it's okay if they listen at the windows or... I don't want them to be in trouble with their parents. And you, elders and esteemed men, I also want to preach unto you. It's a small gathering. Is it possible that I could have you here?
It's up
to you, but it's a small gathering. If you don't mind, sir. Thank you very much. I take preaching very seriously, and I want you to hear the message of God. I'm very happy to be here, and it's my honor to bring you the gospel. My name is Heishimu. I'm from California. I'm with Adaisy, who is from Delta, and my brother Madaki, who is from Kaduna South. And our text is in the book of 1 Corinthians in chapter number 7, verse number 25 through verse number 35, God willing.
Amen.
I'm so happy to see that you have brought your Bibles. It is the most Bibles I have seen per person in my whole trip in Kano. That's the way we study, we read, we hear the Word of God. And Adaisy was asking me a question about a particular text earlier this morning, and I explained unto her the first thing about preaching or understanding the Bible is, what does the text say? And then we enter the interpretation in the light of our Lord Jesus Christ. And so when you hear preaching and when you listen to me, What does the text say? And am I being faithful unto the word of God?
Yayin da bishara ya ci gaba, zamu duba inda muka karanta me yake nufi, kuma me yake fadi daidai ne da abin da littafin ke fada.
And any man that's being faithful will always preach Jesus Christ no matter where he is in the Bible.
Idan kuma mutum mai gaskiya ne, za ga yana bishara daidai yadda ya kamata a cikin littafin mai tsaki ba kare ba rigi.
And so verse number 25, now concerning virgins, that's male and female who have not married, Paul says, I have no commandment from the Lord, yet I give judgment as one whom the Lord in his mercy has made trustworthy.
Wato agame da matanta ba su yi aure ba kuwa, ba ni da wani umarnin Ubangiji, amma ina ba da ra'ayina akan ni, akan ra'ayine akan ni mai amintacce ne bisa ga jin kai Ubangiji.
Verse 26, I suppose therefore that it is good because of the present distress that it is good for a man to remain as he is.
Na ni dai na ga yayi kyau mutun ya zauna yana yadda yake saboda kunci nan da yake wato gafitowa.
A man is included in this word virgin, as are all women, every woman who has not been married, even if she lived as a prostitute before she heard the gospel.
Wato wannan ayan da yake nufi mata su zauna ko kuma namiji, yana in aka ce mutum yana nufi da namiji da ya mace in ma abin nan ba su zauna kamar da tsarki yake a cikin aikin Ubangiji.
Your sins are forgiven in Jesus Christ, and you are a new creation, and you are a virgin in the sight of God if you are an unmarried Christian.
Wato yana so mu sani, wato mu sabobi ne, sabobin al'amura ne sun riga sun shuda mun zama sabobi a gaban Ubangiji. Wanda ta aure da wanda bata aure ba a gaban Ubangiji dukkan mu tsarkaku ne.
It does not matter your past. You have been washed by the precious blood of Christ. If you look at our master's, his bloodline, in the book of Matthew 1, there are four women that are named in his bloodline. The first one is named Tamar, who played a prostitute in order to be impregnated by her father-in-law, Judah.
Wato zamu gani ita matan nan da yake tura kiranta Tamar, wato wanda tayi rayuwar kazanta ta wajen hadda su abanta wato a cikin yadda aka rubuta littafin tsarki.
The next one is named Rahab, who was a prostitute but who was redeemed by the blood of Christ. And she let down that scarlet rope of hope in Christ, and she married a man and is the great, great, great grandmother of our Lord Jesus Christ.
Ita na biyu macen kuma ita ce sunanta Rahab. Wanda muka san ta yi ta cewa lokacin mun san da ita karwa ce, amma ta wajen ta da yake ta aiki Ubangiji ta wajen yantar da mutane a Isra'ila din nan, sai Ubangiji ya yi amfani da ita bayan da ta samu sulhuntawa daga wajen zunubi. Ubangiji ya amfani ta wajen zuriya in kika bi tarihin littafin Lazarus wajen daga wajen aka haifi mana Yesu Almasihu.
And the next woman is named Ruth, the cursed Moabitess, who sought our Lord Jesus as he's pictured by Boaz, and she is the great great grandmother of our Lord Jesus Christ.
Kuma ka duba kuma macen na uku ita sunanta Rida. Ita ce kuma in kika duba tarihin za ga yadda ta yi rayuwarta har ta zo ga zuriya, ita ma tana cikin zuriyar da Yesu ya bi ta zuriyar ta.
And the fourth woman is named Bathsheba, who was an adulteress, and she too is in the bloodline of our Lord Jesus Christ.
Idan muka duba macen na hudu sunanta Bathsheba, wato ita man ta yi rayuwar kazanta, amma ta wajenta da ta samu sabon sulhuntawa, ta samu saduwa da Yesu Almasihu, ta in ka bi kalwan nan zuriyar ta zaki gani daga wajen mashi mai Yesu fito.
That's the only women that God names, and then he brings in the Virgin Mary, our Lord Jesus' actual actual mother in the flesh. What God Almighty is saying is, I have washed them clean. I have made them pure. I have made them pure. I have forgiven them of their sin, and they get a new start, and they are in the family of God, and Christ Jesus came into this world from sinners to save sinners. I want every man and woman to clearly understand, if you trust our Lord Jesus Christ, your past is washed and you are clean. You and I bear the guilt and shame no longer through the precious blood of Christ and the renewing power of the Holy Spirit. I am a virgin. She is a virgin. You are a virgin if you have not married and you're in Christ Jesus. And for you who have not married, you stand no higher in Christ Jesus than the prostitute who came unto Christ or who comes unto Christ this day. Our standing in the sight of God is not based upon what you and I do. It's based upon what Jesus Christ did alone. You understand? I'm accepted by God because of Jesus Christ alone. How about you? Are you understanding? That's the difference in between us and Islam and us and every other religion in the world. Our acceptance is Jesus Christ alone, and it is perfect in the sight of God. Hallelujah.
Amen.
I'm a virgin. If I'm unmarried and never been married. But then look at verse number 27. Are you bound unto a wife? Do not seek to be loose. You stay married. Are you loosed from a wife? And according to verse number 15, is because she has left you and departed into adultery. Do not seek a wife, but even if you do marry, you have not sinned.
Wato aya 27 yake cewa inda igiyar aure a wuyarka to kada ka nemi tsinkewa, in kuwa ba igiyar aure a wuyarka ba kada ka nemi auren.
Oh, it's a beautiful thing from the word of God and from the ways of God.
Wato kalman Allah baya. Wato shi kalman Allah yana da iko.
If a man, if he comes unto our Lord Jesus Christ,
idan mutum yazo wajen Yesu Almasihu,
and his wife, if she leaves him because she loves
Islam and she doesn't want a Christian husband, this man is free to remarry.
Wato idan misali kai ka tuba kaka da Yesu Almasihu wancan kuma dan makwabcin mu yace a'a za ka aure ka ba mu kai ba ka fa mu shi wancan annabin su wato wannan bai dare ka ba sai ka sake wani aure ba wai an hukunta ka ga auren bane in ba za ka ba nan sai ka auren ka sai da an ga auren din ta fa ga ba ruwa ne
You and I are to be the best Christian spouse that we can be, even if our husband or wife is ungodly. But if they leave, then we are free.
Wato idan mun kana tare da mutum ko da wani addini ke ba ruwan ka kai dai matan ka nan wani addini ba zai raba ku ba sai dai in tare ba take ba za ta yi wato hikenan domin a gaban ubangiji ba zai ce wai don ta ruwan addini ba matan ba ba haka ba ne sai mai zama da yawan tare
But the text at the end of verse number 27 says, "Do not seek a wife."
Yace amma kuma ya ina iya yiwa sai ka kai kawo wannan yadda daga ci ga yadda kike.
And let me explain this more much more clearly.
Bare dan kana muna fasara wurin nan.
To my single brothers and sisters who are very young or a little older.
Wato da yar uwata da dan uwana wanda kila ba sai auren ba
do not live to get married
ba wai za ka yi rayuwa don kai aure bane rayuwa ta kike
Don't put marriage up on this pedestal. If you are single right now, live your life unto the glory of the blessed God, whether you marry or not.
Kare mu dauki aure shi ne muhimmanci abin da ya fi ceton mu. Mu dauki aure kamar abu na biyu ne, kar mu yi aure ya fi ƙarfin ceton mu. Mu yi rayuwa kuma ba za mu yi auren ba ma.
Marriage is not the highest Christ is.
Wato Kristi ne da ke bisa komai, aure ai abu na biyu ne, ba shi ne muhimmanci ba.
And if you live your life trying to get married, as if that will complete you, as if that is your joy, if you tell God, I'll serve you after I get married, you are wasting your life right now.
Idan muka dauki kaman aure shi ne muhimmanci fiye da ceto, akwai wani abu. Kuma idan muka ce Ubangiji ba zai aure tukuna bauta maka da kyau, kaman kana kuskure.
We are totally different people from this world, and our joy is in God.
Wato mu ba karamin albarka muka samu ba da muka samu ceto kuma farin ciki baya zuwa ta wajen kayan duniya ne ta wajen Ubangiji ne
Our passion is for the glory of God. You hear me now?
Wato duk burin mu ke sama ne.
Yes. And as an old Puritan said, blessed is the person who finds out that God, listen to me, is their only happiness in this world.
Wato mai albarka ne wanda ya gane cewa Ubangiji ta wajen da ne kana da shi ka samu bukatar rayuwa kana da salama kana rayuwa
Have you found out that yet?
Mun riga mun samu wannan a cikin rayuwar mu.
Or are you still thinking that this thing or that thing or this person or this husband or this wife will truly make me happy? That is idolatry.
Wato ko kuma muna cikin zato cewa in na samu mota in na yi gida in na yi aure in na yi ƴaƴa in na yi jikoki ba mu san ma batun aljanna ba in muna dogara ga wayannan abubuwa muka manta da ceto mu mun zama kamar masu bauta gumaka ne
Let me repeat that.
Bari ya maimaita shi yana so ya mu gane.
If the phone may have distracted us.
In ko waya din na dan ja hankalinka baka ji abin da yake faɗi ba. A kashe
shi. That is idolatry to think that I'll be happy if I have anything else in this world besides Christ Jesus.
Wato ba abin da yake bauta ba ba mai bauta ba kan da zai wuce wanda yake tunani in na samu duniya in na yi abu kaza muka manta da mutun ceto babban gunki ne a gare mu.
Is that what the text says? Seek not a wife.
wato anda aya na yace kar ka nemi mace ba wai yana ce ka guji mace bane amma kai mace ya zama maka abu na farko a rayuwarka.
I was preaching on Sunday in the power of the Holy Spirit, and God gave us a blessing to see that our love affair, our joy, it's not in this world, it's in the contentment, the joy, and the pleasure of the Spirit of Christ in His servants and in obedience unto Him.
Farin cikinmu, jin daɗin rayuwarmu, duk wani abin da muke gada a duniya dinnan ba za a kwatanta shi da wanda yake da mulkin sama a cikin zuciyarsa ba, ba wai kayan duniya ne shi kenan muka same su ba shi kenan mun huta, babu hutu ga kayan duniya.
And I heard back from a young lady.
Sai ya wata yarinya ta ce,
today, and she was telling me the same message in the power of the Spirit. I believe her soul has been set free from chasing the things of this present world, and that's exactly what our text is going to continue to say this morning.
Wato da ya gama wa'azin sai wata yarinya ta tura mishi a cikin kayan na'ura cewa wannan abin da ka ga mana kai daga yau na gane bautan mutum da wahalar da su daurawa ga kayan duniya na watsa da shi. Sai ya gane cewa wani na jawabin ya shiga ta yanyar na shi ya sa ta wannan rubutun.
It does not matter what condition you and I are in physically, if you're from California, or if you're from Narya, if you're from Kaduna, if you're from Lagos, that means nothing.
Wato ko da wani irin yanayi muke ciki, babu wata azaba, babu wani wahala. Ko ka fito daga Narya ne, ko ka fito daga California ne, ko daga Lagos, duk inda ka fito, inda kana da Yesu, ka gama da duniya.
The only thing that matters is if we serve our Lord Jesus Christ by faith. And as my sister prayed this morning, that you put this pleasure, this joy, this contentment, this obedience inside of my heart.
Wato abinda kamar da yace in muna da Yesu Almasihu shikenan kamar da ita yarwa mu ta addu'a da safi tace Ubangiji mu cire fuskarmu daga kayan duniya, mu cire fuskarmu daga wannan bukatun na rayuwa wanda ba wai ba za ta biya bukata bane kamar yautai ne. Rudu ne zai kai mu inda bamu so ba. Addu'an nan ya taba shi sosai ba kadan ba.
The Almighty God,
Ubangiji Allah,
is able to do exactly that, to make your heart thrilled with serving God, no matter what you have or what you don't have. And that's what he will keep on saying in our text, as we get into our text.
Wato shi Ubangiji zai biya bukata mu, ba wai ta abubuwan da muka gada ko kuma muka samu ba. Baya bukata Ubangiji cikin ba komi, zai shiga cikin rayuwarka, rayuwarki, ki samu salama da rayuwa mai jin daɗi na duniya fiye da wanda yake mallaka wannan abin da kake gani kuma yana ba shi jin daɗi.
And so let's look at verse number 28 again.
Yace,
but even if you do marry, if you've been loose from a wife properly, if it's your spouse's fault and your spouse has left you, you have not sinned. And if a virgin, an unmarried man or woman, if you marry, she has not sinned, but nevertheless, such will have trouble in the flesh. But Paul says, I spare you.
Wato amma kuwa in kayi aure baka yi zunubi ba, ko budurwa ma ta yi auren ba ta yi zunubi ba, duk da haka dai duk masu yin auren za su ji daɗin jiki. Niyata kuwa in sauke muku.
He is actually sparing us from the hardships imposed by those who say that marriage is wrong.
Yana so ya ba mu tabbaci cewa mu guje wanda suke ce aure ba shi da kyau. A'a, aure yana da kyau. Shirin Ubangiji ne tun fulhazar.
marriage is good, but you're going to have trouble in the flesh because you're dealing with another sinner who's also a saint, a child of God.
Wato, I aure ba wai ba za a rasa dan sabani ba domin ana cikin jiki wannan bai hana ba amma Ubangiji ya san yadda yake tafiya da mutanansa da kuma yadda zai yadda mutum ka da musamman an aka samu Yesu shikenan an huta.
In the hardships of marriage, as you already know, sir, is you have to serve this other person who is imperfect.
Wato za mu sani cewa kamar wanda suke san da gasin aure wannan yana so ya bauta ma wannan kuma mun san cikin yanayinmu.
Ah, no. Tell her to bring them back and have them sit back down, please. Stop. Don't. And the Lord Jesus said to suffer the little children to come unto me. And if they're a little noisy, you make them quiet, but don't send them out. You're welcome. You come back and sit down. You are welcome in the house of God. Welcome to hear the gospel. But you listen and you don't use your mouth. and
look now, that's part of the hardship of marriage. You got to take care of your children. You got to take care of your husband. And you still have to give God your entire life.
That
is the reason that Paul says it is better to be single, but if you cannot contain yourself and you have another child of God and you're burning in passion towards each other, it's okay to marry. It is good.
Wato shi yasa Bulus, manzo Bulus, yace in har za ka iya jurewa ba kawo don ba wai zulumi ba ne, ka tsaya kan domin aikin bishara ne ba wajen ko wani abu ba ne, to sai ka tsaya kan bishara nan ka tsunduma kanka da dogon gaba daya. Amma in ba haka ba ne, ka yi auren ka ba haramun wani ne.
But I've got it easier because I'm a free man. I can fly from anywhere I want unto anywhere I want. I can go anywhere I need to. And only thing I have to do is to study and bring my Bible.
Amma zaka tsunduma cikin Bible dinka ba wani abin da ke jiranka sai maganar Ubangiji.
I'd like to marry, pastor.
You would like to
marry?
Zai so ya aure.
But the word of God says it is better for me to be single, and right now I'm living my life for God's glory with passion and joy and no regrets.
Wato yanzu shi kadai ne kuma yana shi kadai ne shi yasa ma yazo nan wata kila da za a ce me ka je a can wajen za a kashe ka za a yi wancan za a yi wannan amma yanzu dole ne ya yi rayuwarsa ba wani abu da ke zuciyarsa sai littafin mai tsarki.
That's Bible now.
Bible kenan.
But this I say, verse number 29, brethren. And here is Paul's main point, his theme, his major thrust that's undergirding all of his arguments about being married or being single. The time is short, so that from now on,
even those who have wives should be as though they had none.
Yace abinda nake nufi yan uwa lokacin da aka kiyaye ya kure anan gaba masu mata su zama kamar ba su da su.
He's telling us that after you do marry, don't stop,
don't slow down, don't start serving your family and forget about God.
Yayi wato annan wuri yace ku zama kaman ba ku da auren ba wai ku yi kasance da su ba ku kyale su bane a'a amma kar mu fara bauta mu manta da bautar Allah gaba daya muna daga iyali ba ma zato wani abu sai aikin iyali bai kamata.
I've seen it happen so many times, my dear sister, the idolatry of marriage. I've seen single Christians that had they both were serving God in evangelism, and then they got married, and they were so happy in their marriage that they started to only serve themselves.
Ya gani wayan da dama su masu bishara ne suka tunduma kansu sai suka samu har su daga cikin bishara sai aure. Maimakon su ci gaba da bisharan nan da ita da shi sai suka dai sanyi gaban Ubangiji suka fara bautar juna ne kawai. Ba magana bishara kuma.
And they lost their passion for Jesus Christ.
Kona ne Yesu din nan sai ya sanya ta a cikin zuciyarsu.
I think that some people only serve God to find a wife, to look spiritual and act like they know God.
Where is that? That's not even possible. Chicken from Ubangiji. The scene out there. Chicken, I'm saying, I can't talk about the city. I'm not going to say it. So you guys, you say me. So now, I'm not going to talk about the city.
And there are other people who are true believers who fall into the temptation of human love and human comfort and forget the supernatural work and power of the Spirit that takes us out into this world. And Paul says, I don't want that to happen unto you, and if it has happened unto you, repent. You know that I have married unwisely if I slow down.
Wato ya mun sani cewa idan ya aure cikin rashin sani ya dan sanya ta.
I have married wisely if I keep going.
Zaka ya aure cikin dabara idan kana cikin tare da Yesu zaka samu progression sa.
If I speed up.
Amma idan na hanzari wow.
If I get enough grace to take care of my family and my household and still go out into the world with this gospel.
Wato ina da wannan yadda nake da dangantaka Yesu almasihu. Ina kula da iyali na ina zuwa bishara ta.
That's what we're seeking.
Abinda muke bukata kenan.
That's what we're living for.
Abinda muke rayuwa domin shi kenan.
The grace to glorify God. Because that's where the joy is. That's where the peace is. That's where Christ is. That's where the Holy Spirit is. That's where the will of God. That's where everything is. In Christ's service by faith alone.
Oh.
I'm telling you the truth. Right? It's the truth of God's word, isn't it? Are you hearing me inside your heart? Verse number 30. It says that those who weep, who have a hard time, should be as though they did not weep. It doesn't matter. And those that rejoice, if you have a baby, as those who did not rejoice. And those that buy, as though they did not possess. And those that use this world as not misusing it.
My dear brothers and sisters, if you lose a child, it's the most painful thing in the world, I imagine. It doesn't matter, Paul says, keep going. If you have a child or you get rich, it's one of the most joyful things in the world. But it does not matter. Keep going for the glory of Jesus
Christ.
Yeah. Use that child to serve God. Ask him for grace and to bring her up properly, put the spirit inside of her heart. It should make you grow. It should make you better. It should make you stronger.
Yeah.
Use that agony of loss. An opportunity to cry out unto God and say, you be my comfort as you promised me.
I beg you. As those who use this world, verse number 31, and not misusing it, for the form of this world is passing away. There's a day. It's coming. When everyone will perish who does not know our Lord Jesus Christ. That's what we're living for, to save as many of God's chosen people as we can. And so use everything in this world for that purpose. Everything that happens unto you and me for that purpose. That we may bring glory unto God. As I was out doing some mountain climbing yesterday with the brother and with the sister here, and we almost got unto the top, and I regret that we didn't take this other path that looks easy. But we got to a particular place where he could climb, but for me it was too slippery, and my thought was, if I fall and break my back, it's my fault.
to ya wannan yana hauka shi ba zai iya haura ba shi ya kan wanda ya gani cewa kan na fadi nan gurin na fashe kaina ina ga laifi na
But even my brothers and sisters, if the worst thing, if it happens unto you and me in this world, it's for God's glory. And he did it. And we are to honor him. And it happened for that purpose, even if it's our fault.
Verse number 32. And Paul says, but I want you to be without care. He who is unmarried, he cares. This is the beauty of the single life. He cares. He is sold out for the things of the Lord, how he may please the Lord. He's got nothing else on his mind.
Mutum mara aure yakan wato tsananta kula da sha'anin Ubangiji yadda zai farantawa Ubangiji rai.
He's not trying to find a wife, he's trying to bring glory unto God.
Shi ba wai bukatun abubuwan duniya ya dame shi ba, amma yana bukata darajar Ubangiji ne ya samu daukaka.
And if a wife comes, he'll know it and that's fine.
In kuma ya aure ko wani abu ya samu a kan da daga duk dai kari ne amma ba shi ne na farko ba a rayuwarsa.
Verse number 33, but he who is married, he cares about the things of the world, and this is what it means, how he may please his wife.
Ga wanda kuma ya samu ya yi auren duk tunanin shi yadda zai sa matar shi ta ji daɗi.
And so you married men, sir.
Kai aure haka gida.
That's a big deal.
Because
you get the pleasure of her bosom, but your job is to please her too. And I appreciate the amen you give me.
And you see,
in marriage for a Christian, it's not about being very selfish. It's not, I'm the man and the woman is here to please me and I don't care about her needs. That's other religions. In the gospel of Jesus Christ, he makes us give. And it's amazing how much pleasure God gives you as you give unto others for his glory.
That's called Christian service. That's called being gracious. That's called being like our Lord Jesus Christ, who gave up his life for us so we could be happy and holy in heaven. And we want to be exactly like him and obey him with all our heart. Verse number 34. There is a difference between a wife and a virgin, a wife and a single woman. The unmarried woman, the virgin, she cares about the things of the Lord that she may be holy in body and spirit. That includes her mind, her thoughts. But she who is married cares about the things of this world in this sense, how she may please her husband.
Wato hankalin su gagarumin biyu kenan, mace mara aure ko budurwa takan tsananta kullun da sha'anin Ubangiji yadda za ta kasance tsarkaki a jiki da kuma a rai. Mace mai aure kuwa tana tsananta kullun da sha'anin duniya yadda za ta yi farantawa mijinta rai.
Now, if you're already married, it's too late. You got to please your husband.
Ya kama kana kace zan fitta mai gidana.
If you're unmarried,
kuma kai auren ba,
the only thing you got to do is to please God with a holy life and a holy
spirit. Sai kana kana bautawa Allah saka ko wani abu yana dauke maka haifai.
And let me tell you,
but hey, ga mana.
That's much easier because God is perfect and He'll help you. And He will never do you wrong as even the best husband will.
Wato idan ka bada ranka gare shi, wato yana jin daɗin ka kuna zumunta kana tsarkana ɗaukaka shi, ba zai taɓa yi maka cuta ba, ba kamar yadda kake tsammani ba, domin ko ka samu mai gida saboda yi wadda a duniya ba irinsa, ba zai kyautata maka kamar da shi ba, bai zai kyautata maka ba.
Mm-hmm. That's why he says it is better if you can to stay single. If you can't and you're married, that's good. But now you have to serve our Lord Jesus Christ by actually serving your husband, and you're going to have some hardships.
Sai da kuma wato dole ne zaka samu wani barayi kana dan bauta mishi domin zaman lafiya.
And so you married women, I like to ask you a question.
Mata da kuka aure wai na so mana tambaya.
Is it harder to serve your husband with all of his faults or the Lord Jesus who is utterly faultless and forgives you?
Wanda ne take gani ya dan kuma suke sauki. Ina bauta ma mutumin nan wanda yake da mai aibi ne, mai laifi ne, ba shike bane. Ya ne kike bauta mashi ya kike gani ya gamshe ki sosai fiye da yanda zaki bauta wa Allah wanda baya kalle ki da wani abu. Ya kike zaki kwatanta guda biyu din. Ga wanda suka aure ne yake tambaya. Ma ne ka tambaya. Wanda da zaki bauta wa.
And so please.
We will go.
I'm not allowed to.
That is when you start for this movie.
That's what the text says. I already know the answer.
Well, I am there, but they say, how can you?
And so please instruct these single women wisely, and please, as you serve your husbands from your heart under God's glory, and He will give you.
Yes. Sai ku da ku da auren, sai a ga ma wai da sai auren ba dan Allah dan za ku yi aure. Ku bauta ma mai gidan ku mai kyau. Amma su kuma zuciyar ku yana wajen Ubangiji, za ka yadda Ubangiji zai gaida shi gidan nan kuma ya zama mai kyau.
Amen.
Amen.
Verse number 35 is our last verse.
35 aya ta karshe.
And this I say to your own prophet, not that I may put a leash on you and restrain you from marriage, but for what is proper, and that you may serve of the Lord without distraction.
Da bauta Ubangiji da ba da raba hankali ba.
That's Paul's main theme here. Serve the Lord without distraction. And that is our title, a of the mess. So if you marry, you serve him by serving your spouse, and you live as if you don't have a spouse because you're serving him with your whole heart. And if you're unmarried and you are a virgin, you have the blessed privilege of serving our Lord Jesus without any
distraction.
And I'll tell you this last thing and I'll
just tell
you. If you serve him with your whole heart as a virgin, you'll be more beautiful unto any man or woman that truly knows God.
Yes, Lord.
And you'll have the highest joy and pleasure whether you get married or not.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.